أعوذ بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau sha uku ga watan Dhulqa'da, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 441, wadda ta yi daidai da ranar 5 ga watan 7 shekara ta 2020 ta miladiya. Za mu tashi darasi na 117 a cikin karatunmu na Al-Jami'u Sahih na Imam Al-Bukhari, har yanzu muna cikin kitabu Mawaqitus Salah, babu qada'is salah. Za mu tashi babi na 38, shine babu qada'is salawati al-ula fal-ula, hadisi na 598, 600 babi. Na'am, yace babu qada'is salawati al-ula fal-ula, babin rama salloli na farko, sannan wanda yake binta sallar farko, sannan wanda yake binta, wato shine wanda malaman fiqh suke cewa wato at-tartibu bainal fawaid, jerantawa tsakanin salloli da suka wuce. A cikin wancan darasin mun yi magana akan rama sallah sabani akan wajibcin rama sallah ga wanda ya bari da gangan, ko mun yi ko muka ce jumhurin malamai akan cewa wajibi ne. Akwai wanda ya saba, kamar yadda muka faɗa, akwai wanda ya saba, shine wato al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kamar yadda Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi yayi a cikin Ta'zimu Qadri Salah, ya kawo dogon magana akan sabanin, kuma wanda riwaya ce akan matabar Imam Ahmad, wanda su Al-Jawzajani da su Al-Barbahari da Ibn Battah daga cikin malaman mazhabarsa, da kuma Abu Bakar Humaidi malamin Bukhari, duk suka tafi a haka. Amma jamahirin malamai, kusan ɗaukacin malamai, shine akan cewa wajibi ne mutum ya bar sallah ya rama ta, saboda abinda suka ambata na al-qiyas al-aula, idan an yi ga wanda ya yi ga wanda ya manta ko ya bacci an ce ya rama, to wanda ya yi da gangamin babu aula. To sai dai duk da cewar ana cewar ai shi mai bacci da wanda ya manta, saboda abin laifinsa mai sauki ne, shi yasa aka ce yana da kafara, tunda ya zo a hadisin la kafarata laha illa zalik, ba ta da kafara sai wannan. Kamar mutumin da ya yi rantsuwa ne ya ce zai yi abu, to idan ya warware rantsuwar zai yi kafara. Amma wanda ya yi rantsuwa da gangan ya san ƙarya ne, to ita ba ta da kafara, ita ce yaminul ghamus, mai kutsa mutum cikin wutar jahannam, ita ba ta da kafara saboda girmanta. To sai suka yi kiyasinsa kamar wannan, suka yi kiyasinsa ga wannan. Sai dai Allah maɗaukakin sarki, kamar ya ce koyaushe suka tuna, Allah maɗaukakin sarki ya farlanta ma mutane salloli 5. To kuma tunda Allah ya ce aqimi salata li zikri, ka tsayar da sallah idan ka tuna. Saboda idan mutum ya tuna cewa ai yayi wata sallah da gangan bai yi ba bisa wannan umarnin ayar, wajibi ne ya rama. Haka zalika umumin hadisin fadinullahi ahaqqu fallahu ahaqqu an yuqda, Allah shi yafi kowa cancantar a biya shi bashin sa. Duk waɗannan suna cikin dalilai, shi yasa ma hatta waɗanda wato suka ce qiyasi shine ba za a yi ba, kamar Ibn al-Mubarak sai ya ce mutum ya rama saboda al-ihtiyat. Na'am. To wannan kuma akan tartibi din ne wajen rama sallolin. Na'am. Musaddad ibn Musarhad, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, daga Hisham ibn Abi Abdullah al-Dastawai qala, yace yace Yahya ya zanta mana hadisi shine Ibnu Abi Kathir At-Ta'i daga Abu Salama Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf Az-Zuhri daga Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari qala yace Umar ya hadu ranar yakin gwalalo ranar yakin Khandaq yana tsine makafiran su wato ma'ana kafiran Quraysh yace ba na kusa ban na kusa rashin na kusa ban yi sallar la'asar ba har sai da ta fadi wato rana kenan ba sai ya fadi fa'ilin ba hatta tawarat bil hijab kamar yadda Allah ya ce ba sai an fada ba an san ita ce da take faduwar na'am yace fanazalna butahan sai muka sauka cikin wadi al-butahan sai annace yayi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba'da ma gharabati shams bayan rana ta riga ta fadi sannan yayi sallan magriba to menene shahid anan yayi sai da yayi sallar asar sannan yayi sallar magriba to wannan shine ake ce ma at-tartib bainal fa'itati wal hadira tartibi tsakanin sallar da ta wuce da ake ramata da kuma ta yanzu tunda kaga har rana ta kusan fa idan rana ta kusan faduwa wato kenan in aka tashi za a yi sallar in rana ta kusan faduwa ko da ya kai cewar lokacin sallar magriba wato idan idan ya ci yayi sallar ba'da ma gharabati shams bayan rana ta riga ta fadi to kaga ya nuna cewar sai da ya kaddamar da fa'ita din sannan yayi sallar magriba to musamman akan wajen malamai da suke cewa lokacin sallar magriba ta kurare ne gurgurdan yadda zaka sallaci sallar magriba bayan faduwar rana shine iyakar lokacin ta kamar yadda yake a matabar Malik kaga ya nuna kan cewa koda lokacin sallar yanzu zai fita kuma kana da fa'ita a kanka sai ka ramata to akwai amma kaga shi Buhari sai ya dauki hukunci wanda yake mai gamewa duk da wannan ya zo ne tsakanin alfa'ita da kuma alhadira to shi kuma sai ya ce ga baki daya wato as-salawat al-ula fal-ula yanda karasa su haka zaka jeranto su ta farko sanin wanda take binta to sai kawo wannan hadisin wanda bai zamanto dalalarsa bai zamanto cewar mai gamewa ba tunda wannan magriba ba ramuwa ta ake ba rama ta ake ba ko shi kuma yana magana ne akan cewa in sallolin da yawa aka tashi rama su to a rama su al-ula fal-ula kun fahimta to amma wannan al'adar Bukhari ne ne ishara da wani hadisi ya zuwa ga hadisai da suka zo duk da wake ba su cika sharadin sa ba akwai hadisai da dama da suka zo akan dai yakin Khandaq wanda mafi kyawun su shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri a musnad al-Imam Ahmad da kuma Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id yace hubisna yawm al-khandaq an as-sala an kare mu daga yin sallah ranar yakin khandaq hatta kana ba'da al-maghrib bi hawiyyin min al-layl har bayan sallar magruba da wato yanki na dare wato dare ya shiga sosai hatta kufina har aka ije mana su aka isar mana wato nasara ta zo shine waqafa Allahu al-mu'minina al-qital قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا سي النبي صلى الله عليه وسلم يكرى بلال بلال يي اقامه النبي صلى الله عليه وسلم يي اقامه ga sallah azhar ya sallaci sallah azhar irin kyawun yanda yake sallatarta kamar yanda yake sallatarta a lokacin ta sannan ya umarce shi yayi iqama ga sallar al-asr ya sallace ta fa ahsana salata ya kyauta ta sallar sa kama kana yusalliha fi waqtiha kamar yadda yake sallar ta akan lokacin ta ba wai dan lokacin ya wuce sai aka yi ta shaf shaf ba eh kamar yadda zaku faɗa a Hausa ku ko sannan ya umarce shi yayi iqama ga sallar magriba ita ma ya sallace ta kamar haka sannan yayi iqama ga sallar isha ya sallace ta kamar haka Abu Sa'id yace wa zalika qabla an yanzila Allah qabla an yunzila Allah fi salati al-khawf farijalan aw rukbana wannan kafin Allah ya saukar da ayar da tazo akan sallar tsoro farijalan aw rukbana in kun ji tsoro ku yi sallah kuna haye kuna tafi akan kafafunku ko a haye akan ababan hawa wato kafin salatul khawf ne to kun ga wannan hadisin shine zai dace tunda an samu al fawaid din suna da yawa an yi tartibi kage yayi azhar la asar magriba isha duk cikin dare bi hawiyin min al-layl dare yayi sosai sannan ya sallace su to wannan shine ya dace da tarjumar Bukhari amma hadisin bai cika sharadinsa ba to a cikin nan wajen akwai masail na farko at-tartib bain al-fawaid in ka rasa salloli da yawa in ka zo zaka rama su dole ne kai tartibi bisa wannan hadisin na Abu Sa'id kuma shine abinda al-Imam al-Bukhari ya kulla babin akai wanda yake wannan shine matsala ce wacce akwai sabani masabar Malik rahimahullah shine kan cewar tartibi da Abu Hanifa tartibin nan wajibi ne kuma sharadi ne dole ne kai tartika rama salloli yanda suka kubce maka do komai yawan su in ka tashi rama su dole ka rama su bit tartib Imam Shafi yace ba wajibi bane mustahabbi ne saboda haka kaga akallan magana wajen tartibi shine mustahabbi ne domin shine maganar Shafi a wajensa ba sharadi bane don babu dalili yace babu dalili tunda wannan abinda yazo na aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam fi'ili ne shi kuma aiki la umuma lahu akallan abinda aiki yake nunawa shine wannan shine yafi istihbabi yake nunawa baya nuna wajibci to shi kuma Imam Malik suka dauki daga wannan fi'ili na Annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa yana nuni akan wujub da sharadi kuma haka zalika yake a cikin madhabar Imam Ahmad shi al-Imam Ahmad shi al-Imam Ahmad a wajen sa ma komai yawan su haka zaka yi dole sai ka yi tartibi to a cikin mas'alar tartibi akwai kuma mas'ala ta biyu shine idan kana da salloli da suka kubce maka kuma kana da sallah wadda take ta yanzu al-hadira to shi kuma menene hukunci ya zaka rama tsakanin kamar alal misali mutum yazo zai yi sallar magriba sai ya tuna bai yi azhar da la'asar ba wannan ita ce kuma matsala ta biyu kaga ta saba da waccan shine wannan shine ake cewa tartib bain al-fawaid wal hadira to ita anan a matabar Malik idan dai sallolin ba su da yawa dole sai ka yi tartib ko da lokacin ta yanzu din zai fita amma shi ma da sharadin in ka tuna sabanin in ka manta so da haka idan ka manta shi wannan hukuncin daban ne amma in kana sane kafin kai magarba ka tuna ba kai azhar da la'asar ba to sai kai azhar da la'asar sannan kai magarba ko da lokacin magarba zai fita haka zalika idan tsakar dare ka tashi ka farka sai ka tuna kan cewar bakai sallar isha ba bakai sallar azhar da la'asar da magriba da isha ba to in ka tashi dole sai kai tartib ko da alfajir zai fito ka rasa sallar isha akan lokacin ka indai sallolin ba su da yawa in suna da yawa ba sai kai tartibi ba to wajen yawan shine suke sabani bayan sun yi ittifaki kan cewa raka'a hudu salloli hudu kadan ne salloli shida masu yawa ne sabanin akan biyar ne wato idan sallolin biyar ne biyar salloli ne masu yawa ko kadan shine ake sabani amma in sallolin hudu ne to wannan dole sai ka yi su kafin kai ta yanzu ko da zaka rasa ko da ta yanzu din lokacin zai fita in dai ka tuna a'a banda ta yanzu kamar yanzu magariba idan kamar mutumin da yake asuba ta zo kuma bai yi azhar la'asar magriba isha ba ya tuna to kaga rako salloli hudu kenan to ba zai yi sallar asuba ba sai yayi waɗannan salloli sannan ya sallar asuba ko da ku lokacin sallar asuba zai fita wannan shine matsabar Malik kuma kusancin sa na Imam Abu Hanifa su Imam Abu Hanifa su ma haka suke sabani su Imam a wajen Imam Abu Hanifa biyar ne raka'a biyar su ne yasir shi ko wajen Imam Ahmad shi babu iyaka, dole sai an yi tartibin nan komai yawan salloli, shine mashhurin mazhabarsa. Wannan kuma shakka ce, tun ya bar salloli na koda akan abisa kauli da kan cewa wanda ya bar salloli da gangan sai ya rama, yana nufin kan cewa kenan mutum ba zai yi sallah yanzu ba sai ya rama sallolinsa gabaki daya a wannan lokacin, sannan ya rama su. Wannan mashakkar zahira ce. Imam Shafi'i ko babu, ba dole bane kawai ka rama kai sallaka ta yanzu, in kai sallar ta yanzu daga baya sai ka wadannan, in kai sallaka ta yanzu daga baya sai ka rama su. To kuma wannan far'i ne akan cewar idan mutum ya rasa sallah zai rama ta alal fawr ne yanzu daga ya tuna, ko kuma in ya tuna daga ya tuna zai rama, ko ko ya halatta ya jinkirta, wato alqada alal fawr aw alal tarafi. Mazhabar Malik alal fawr, saboda Allah ya ce aqimi salata li dhikri ay li waqti dhikri, ga lokacin da ka tuna ne ka tsayar da sallah, saboda haka nan take kana tuna sallah zaka rama. Shi kuma Imam Shafi'i sai ya ce to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasa sallar asuba, hadisin da muka karanta, hadisin Imran ibn al-Husayn da Abu Qatada, sai da suka ja yace yace tahammalu istamilu kai, ya sanya su suka ja raƙumin, sai da suka fita daga inna hadha wadi habarana fihi shaytan, yace kada su salla a wannan wadin su fita. To kaga sun yi jinkiri ko ba su yi jinkiri ba, to saboda haka sai yace wannan alat tarahi. Amma me saboda su nemi ruwa bane, a'a ba wai wannan ne wai da wato abinda wannan barin wajen da suka yi da jinkirin da suka yi li ajali salah, dan saboda sallah ne, dan si sallah, dan wato wurin da za su yi sallah makruhi ne su sallah a wajen, saboda abinda ya same su a wajen, saboda haka jinkirin da ake dan maslahar sallah ne. To abinda ake jinkiri dan maslahar sallah har ba za a kafa hukunci da shi akan halaccin jinkirta sallah din ba. Na'am malami. Kwarai zai yi sallar isha sannan ya buli ma, koda zai rasa jam'i, haka yake a mazhabin Malik. To ballantana falalar jama'a ba, kawai mushkilan qadiyar wajen mai sallah shi kadai ne, ko mai sallah a matsayinsa na liman. Idan kai kadai ne kake sallah, kamar kai kadai ne kana cikin sallah asuba, sai ka tuna ba kai sallar isha ba, kuma kai kadai ne fard. To idan ka tuna in dai baka kulla raka'a ba a mazhabin Malik za ka yanke sallah, sai kai kai assalamu alaikum, shine ma'anar qafa'a, dole sai ka saida sallama za ka fita, sai ka fita daga cikin sallah ka yanke ta, sannan sai kai sallar isha sai ka dawo kai sallar asuba. In ka sai bayan ka kulla raka'a ne, in ka riga kayi ruku'u ka kulla raka'a, sauran raka'a ɗaya sai ka tuno, to sai ka hada ta zamanto nafila, tunda wala tubilu a'malakum, kada ku bata ayyukanku, tunda kayi samu raka'a to kar ka bata aikinka, sai ka kawo raka'a ɗaya ta zamanto raka'a biyu nafila, sannan sai ka koma kai sallar isha sai ka dawo kai sallar asuba. Haka zalika idan liman ne shi ma ya kulla raka'a a bai raka'a ba sai ya tuna, to sai ya fita daga sallah sai ya sallama da shi da mamu duk su sallama, wannan shine mashhurin mazhaba, sai ya ce ku yi hakuri ai ban yi sallah. Idan kuma ya kulla raka'a daya ya tuna a cikin sallar, to sai ya mayar da ita nafila, in ya sallah ya assalamu alaikum suna subhanallah a sallah azhar, sai ya ce ai ban yi sallah asuba bane, shikenan duk mun yi nafila kenan, sai ya koma ya sallah asuba sannan ya dawo ya sallah azhar, ba magana ya istikhlafi illa ala qawli ashhab daga cikin malaman Malik yace zai istikhlas, wanda ke kaulin sa yafi dacewa da tsiya, tunda sallah ce ingantatta aka fara, shi da ya tuno ta tasa ta lalace, bayan kuma lalacewar ta ba nasi bane akan lalacewar ta, a bisa dai abinda yake abinda dalilai suke nunawa na kan cewar dole ai tartibi tsakanin yasirul fawaid, tunda hatta nasi akan cewa sallolin guda hudu ne babu nasi akan su. da ta wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri ai al-fawaid din gabaki daya al-fawaid din ai guda biyu ne tunda magriba da isha a cikin lokacin ne a cikin lokacin su akai saboda haka shi kansa taqidi da raka da guda hudu din abin na ijtihadi to kaga a cikin ijtihadi ko maimakon ya zama to kan cewa ka bata mutane sallah musamman masallaci da suke da jama'a wanda waɗansu watakila ba su da ma karatu da za su fahimta sai sai mun zo wani masallaci wato limamin ma ba ma ya tsayar da sallah har manta sallah yake to kaga irin wannan sai mutun sai liman ya istikhlafi sai rukun ka kaulin ashhab yafi abin nan wannan duk ta ma'a dhikr ne idan ku sai bayan yayi sallar ne idan sai bayan kai sallar al misali bayan kai sallar magriba sai ka tuna baka yi a sallar ko kuma a ce bayan kai sallar asr sai ka tuna baka yi sallar azhar ba to sai kai sallar azhar karama sallar asr din amma ramuwar sallar asr din istihbab ne ma dama fil waqt idan da kai sai bayan kai sallar asr sai ka tuna baka yi sallar azhar ba karama sallar azhar by the time we looked into gama rama sallar azhar rana ta fadi la'asar ta fita to shikenan ba za ka rama la'asar din ba kaga wanda yake nuna maka kan cewar shi kansa tartibin ba sharadi bane mutlaqan a cikin hali ne duna hal kuma wannan mahallin ibn abdul bar ya fadi hukuncin nan mahallin sa mahallin ijma'i ne saboda haka suwar din haka suke to duk wannan a bisa asasin wannan hadisin sai kuma dangane sai kuma batun idan jama'a ce a cikin wannan hadisin na Abu Sa'id ba wanda aka kawo anan ba wata riwayar ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci Bilal ya kiran sallah sannan ya iqama ga kowanne daga cikin sallolin a wata riwayar ya kiran sallah ya iqama ga kowace daga cikin sallolin wato ya kiran sallah a riwayar farko ya kiran sallah daya lokacin azhar sannan azhar ya mata iqama la'asar ma iqama magriba isha kowace iqama wata riwayar kuma wanda yake ita bata inganta ba akwai Ibn Lahia ita ce kowace sallah ai mata kiran sallah ai mata iqama a wannan riwayar bata inganta ba wata riwayar kuma kamar wanda muka karanta ta hadisin Abi Sa'id al-Khudri babu kiran sallah ma iqama ce kawai ga kowace sallah iqama ce ga kowace sallah wanda yake shine a mazhabar Malik mazhabar Malik iqama za a yi ga kowace sallah kamar a bisa wannan zahirin riwayar kamar yanda mas'alar ta riga ta gama ta gabace mu a wancan karatun cewa mutun zai yi al-hal yu'adhdhin wa yuqam wa hal yu'adhdhan wa yuqam lil fa'ita ko haka ya tarjuma aiwa babul adhan ba'da dhahabil waqt anan wajen ya kawo yin kiran sallah bayan wucewar lokaci na'am to wannan sune abubuwan da suke da alaka da al-fawaid to sai kuma mas'alar at-tartib bayna al-hadiratain idan salloli ne yanzu ne su wannan kam sai an yi tartibi tsakanin su kai tartibi tsakanin azhar da la'asar saboda ke idan mutun yayi sallar la'asar sai ya tuna idan mutun ya rasa azhar da la'asar in ya tashi ramawa zai rama azhar da la'asar ko da lokacin la'asar din zai fita kamar rana ta kusan faduwa sai ya tuna bai yi sallar azhar ba ga kuma la'asar kai ba zai ce dan ya samu lokacin la'asar bari yayi ta ba sannan daga baya ya rama azhar dole ya tartibi domin hadiratain ne sallolin yanzu ne sai ya azhar sannan yayi la'asar na'am daga cikin abin da yake karfafa mas'alar tartib din nan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ko ba haka ba saboda haka yayin da ake cewa ai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tartibi tsakanin sallolin nan fi'ili ne aiki ne nasa kuma aiki baya nuna sharadin yin abu kenan ko wajibi akallan abin da yake nunawa istihbabi to idan aka hada da hadisin da sallu kama ra'aytumuni usalli ya nuna cewa duk wannan ba kawai mujarradin aiki bane kauli ne tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah to mai da ganin ina sallah sai zaman to aikin bayani ne na wannan umarnin to kaga wannan zai karfafa kauli da kan cewar tartibi din wajibi ne kuma sharadi ne kamar yadda Malik ya tafi akai amma tartibi na kan cewar komai yawan salloli kamar yadda yake masabar Imam Ahmad wannan kauli ne wanda yake mashakkata zahira ce ta za a yi mutun ya manta sallah wato yana da salloli na sati daya a kansa sannan kuma yanzu lokacin sallah ya yi a ce sai ya rama kuma ya manta yanzu sati ɗaya ɗin sai ya koma ya yi ta sati biyu kenan ya ta sati ɗaya wanda ya yi ya rasa su sannan waɗanda kuma ya zo ya yi a baya tunda bai yi tartibi ba su ma ya biyar da su kaga wannan mashakka ce wadda take kiyasin shari'a ba zai taimaka masa ba na'am
باب ما
يكره من الثمر بعد العشاء باب ما يكره من الثمر بعد العشاء نهيرا باين صلى العشاء الثمر اصلا الثمر ان دكو شي ني daga wato daga الثمر الثمر بالسكون شيني لونن حسكن وتا domin sun kasance suna yin hira a cikin farin wata to sai hirar da ake yi da daddare aka kira ta asamar saboda ana yin ta a cikin farin wata to abinda ya zo na karhancin yin hira bayan sallar isha na'am na'am ya ce musaddad ibn musarhad yahya ibn sa'id al-qattan auf ibn abi jamila al-arabi ko na'am أبو المنهاد سيار ابن سلامة الرياحي يأتي إن طلبتما أبي برزة الأسلمي نا تتارد أبو تارد ما هي فينا يزواج أبو برزة الأسلمي صحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبلة بن عبيد نعم سي بابانا يأتي مساء ba mu labari yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar yana yin sallar farilla sai ya ce ya kasance yana sallar garjin rana wadda ita ce wadda kuke kiranta sallar farko wato sallar azhar kenan hina tadhabu shams bidad bidad almu'jama yayin da rana ta karkata kuma yana sallar la'asar sannan ɗayan mu ya koma ya zuwa ga iyalansa a ƙuryar madina alhali rana tana da sauran garjin haskenta wato tana da ranta ma'ana tana da sauran haskenta bata soma irin fasufasin a faduwa ɗin nan ta yi la'asar wanda ake cewa la'asar lis na'am na manta abin da ya faɗa a cikin sallar magariba wato shi abul minhal shine yake shine ya manta din na'am kuma ya kasance yana soyarwa a jinkirta sallar isha yace ya kasance yana kin ayi bacci kafin ta da kuma yin hira bayan ta ya na'am ya kasance yana fitowa daga sallar asuba yana sallama daga sallar jijjifi safiya yayin da ɗayan mu yake sanin wato abokin zamansa ahaduna bil fatha yana karanta daga ayoyi 60 zuwa ga ayoyi 100 a cikin sallar asuba wannan hadisin ya gabata a gare mu mun karanta shi a wajen lokacin sallar azhar da lokacin sallar fajr hadisin Abu Barzah al-Aslami wanda ash-shahid anan wajen ya kawo shi ne akan wato karhancin yin hira bayan sallar isha taban hirar da ake nufi hira akan abu wanda yake ko halal ko mustahabbi amma hira akan abin da yake haramun ai shi kowane lokaci ne ba shi da keɓanta da lokaci kowane lokaci ma ai bai halatta ba bai halatta a yi hira ta lagau ba ko a lokacin bayan sallar isha ko ba lokacin bayan sallar isha ba sai dai bayan sallar isha ta shtaddul karaha tunda zai zamanto laifi biyu ga hira haram ga kuma saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam na yin hira bayan sallar isha to malamai sun yi saɓani wajen istinbatin menene hikimar hana wannan saboda waɗansu illar waɗansu suna cewa wannan zai kai ya zuwa ga wato mutum ya yi bacci bai yi sallar asuba ba ko kuma yayi bacci bai yi sallah asuba a lokacin ta na muhtari ba, ko kuma yayi bacci ga barin qiyamul layl, yayi bacci ga barin qiyamul layl. To idan ya zamanto wannan ita ce illar, to wannan yana nufin cewa kenan wannan karhancin ya an kayyade shi da lokacin da wannan illar ta bayyana. Saboda haka yanzu kamar irin lokacin da dare yake mai tsawon gaske din nan, dare yake da tsawo wajen awa 12 tsakanin sallar isha da sallar asuba, ko a irin wurare waɗanda suke daren yana tsawo, to wannan ya nuna kan cewa ba makaruhi bane kenan mutum zai iya hirarsa, tunda in ya kwanta zai iya samun sallar asubar sa. Za a iya cewa haka, to wannan takhsis ne bil madhinna, saboda illan nan ta zato ce ba mansusa bace, musamman da yake waɗansu daga cikin malamai su kuma sun ce a'a illar shine cewar mutum ya kare daransa da sallah, ya zama to abinda zai yi a ƙarshen ranarsa, a ƙarshen wuninsa sallah ce, yanda yana gamawa ya riga ya hutar da masu rubuta zunubi ba za su rubuta masa komai ba, zai bacci ya samu aminci. Maimakon ya zo yana hira wadda hira za ta zai sanya shi ya ɗauki wani laifi. Shi ya sa wannan, to kaga idan wannan ita ce illar komai tsawon dare ba za a ce kuma mutum a yanzu ai za a iya shiri ba, ko kuma mutum a ce idan dai za ka samu wanda zai iya tashinka, in illar don tashin sallah asuba ne, kai kuma ka saba akwai wanda zai tashe ka ko agogo zai tashe ka, wataƙila ma agogon naka ma mai muntsini ne wanda zai iya tashinka, zaka akwai alama wanda zaka sa irin wannan, to wannan zai sai ka ce to ai wannan zai halatta, zai jaza maka kenan ka zauna kai hirarka komai tsawon dare. Wannan duk bai fitar da abin daga karhanci ba, bai fitar da abin daga karhanci ba, saboda waɗannan duk ta'alili ne wanda ake yi da istinbati, ba lallai ya zamanto haka ba. Sayyidina Umar ya kasance har dukan mutane yake yi akan hira bayan sallar isha, yana cewa yakan ce asamaran awwal al-layl wa nawman akhirahu, wato hira farkon dare sannan ai bacci a ƙarshen sa. Wato idan mutum ka tsaya ka duba lokacin da yake mai tsadar shine kake bacci, in kai hira a farkon dare, inda za ka yi bacci a farkon dare lokacin da yake fi komai tsadar shine za ka tashi da nishadi, saboda komai zai zamanto ai komai yana da ladansa, sai ka biya. Idan ba ka yi bacci ba a farkon dare sai ka biya a ƙarshen dare. To yanzu kaga to wannan hadisin yayi magana akan al-hadith. Al-hadith ma'ana daga al-muhadatha, zance ko. To yanzu a hira da mutum ya dauki waya yana ta shiga groups, yana ta bibiyan groups da posting, yana gani yana karba yana bayarwa ana bashi, yana bayarwa ana bashi, ko ba chatting yayi ba, ya ga wani post ka ya wannan zai amfani ga mutane sai ya tura, bai ma gama karanta ba ya tura, sai ga mutum yayi awoyi akan wannan, da ya shiga cikin wannan ko bai shiga ba, tunda shi wannan ai ba hadith bane, harshen sautu kila bai ce komai ba, mai magana da kowa ba. Na'am, illan irin ya shagaltar da lokacin da ba abin da ake so a yi ba, musamman in kuka lura wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha, sai aka sanya abin da yake muqabala da bacci shine hadith, aka sanya hadith din yake muqabala da bacci, saboda haka duk abin da zai muqabala da bacci ya shiga ciki, sai dai idan amfanin sa yafi amfanin baccin, sai dai idan amfanin sa yafi amfanin baccin, to shine yanzu zai zo a babin da zai zo nan gaba. Na'am, babu samari, babin yin hirar dare fil fiqhi, a cikin ilimin addini, wal khair, da al'amura masu ana alheri, ba'da al-isha, bayan sallar isha. To shine wanda ake faɗa, abinda zai zamanto shi yafi baccin maslaha, in yafi baccin maslaha. Na'am, Abdullahi ibn Sabbah shine wanda ake ce masa laqabi al-Attar al-Basri. Abu Ali al-Hanafi, Ubaydullah ibn Abd al-Hamid al-Hanafi. Na'am, yace intazarna al-hasan, mun jira al-hasan. Al-hasan shine al-hasan ibn abi al-hasan al-basri, imam ahli al-basra. Mun jira shi wato a masallaci, saboda suna jiran yazo saboda majalisi da yake musu na ilimi. Warasa alaina, yayi mana jinkiri har sai da muka kusa daga lokacin da yake tashi daga majalisinsa. Wato yana da majalisi wanda an san lokacin da yake tashi daga lokacin, to mun yi ta jiran sai yazo, har lokacin tashi bai zo ba, sai gashi sai yazo, sai yace da'ana jiranuna ha'ula, yace waɗancan maƙwabtan namu su ne suka kira mu. Wato kamar yana i'tizar, yana bada hanzari, wato abin da yasa yayi jinkiri bai zo musu ba kenan. Thumma qala, sannan yace Anas, yace Anas ibn Malik, domin ya riske shi, mun jira annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare, har sai da wato rabin dare ya shiga, ya bulughu, yana itikewa ya zuwa ga lokacin, wato har sai da ya kai rabin dare bai fito ba, sai ya zo ya yi mana sallah, sannan ya yi mana hudba, sai ya ce ala ku tattaro hankulanku ku ji, haƙiƙa mutane sun yi bacci, sannan sun yi sallah, sannan suka yi bacci, ko kuma ba ku gushe ba, kuna cikin sallah, matsawar kuna jiran sallah, kuna sauraron sallah. Al-Hasan ya ce haƙiƙa su mutanen ba su gushe ba a cikin aikin alkhairi, matsawar suna sauraron alheri. Ƙurratu ya ce wannan yana daga hadisin Anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan maganar da Ƙurra ya kawo ta ƙarshe tana cikin hadisin, wato ba magana shi Ƙurra ba ce. A cikin menene shahid akan wannan? As-samar fil fiqhi wal khairi ba'da al-isha. Allah shi Hasan, ai baya hujja da aikin Hasan tunda tabi'i ne. Na'am,
wata sai dai magana ne, ba shi kallafa kuma annan ya zo ba wannan kauna.
A'a,
cewa da kuma yin sallah.
Kai wannan kafin sallar isha ne. Sun saurare. To ai babu hujja anan. Ya zo ya musu sallah. Ana fa magana hira bayan sallar isha ne. Fa khatabana, sai ya mana huduba. Bayan sallar isha ya huduba. Eh, to ai shi ne. Ba an yi zance ba bayan sallar isha? To shi ne, idan zancen na ilimi ne, na fiqhu ne, na alheri ne, babu laifi a yi shi bayan sallar isha. Babu laifi a yi shi bayan sallar isha. Bal ya zo ma kamar yanda Ibn Rajab ya kawo a sharhinsa a hadisin Abdullahi ibn Amr bin al-As, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba su labarin Bani Isra'il har sai sallar asuba ta yi da daddare. Har sai sallar asuba ta yi. Haka an ruwaito daga cikin Ibn Shubruma daga fuqaha ahlul Kufa, da ahlul Kufa su al'adar su suna kwana suna darasi bayan sallar isha har sai asuba ta yi, ana darasi. Nace wata kiyar daga nan ƴan jama'atu tabligh suka samu wannan al'adar ahlul Kufa ne. To ka san al'adar ahlul Kufa za ka ga akan su abubuwan mazhabar Abu Hanifa suke. To kaga wannan hira ce akan me? Akan sha'anin abin da ya danganci fiqhu da alkhairi. Alkhairin nan ya hada kuma duka wani abu na aikin da yake zai zo da alkhairin sa zai koma zuwa ga al'umma. Shi yasa aka ruwaito daga Sayyidina Umar radiyallahu anhu, hadisin sa ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hirar dare shi da Abu Bakar fil amri min umuri almuslimin, a cikin al'amari daga cikin al'amuran musulmi, wa ana ma'ahuma, ni ma ina tare da su. Wato kamar a sa meeting bayan sallar isha akan abin da yake na al'amuran musulmi. To wannan babu karhanci akan wannan. Na'am. Na'am. Shi ne ayal hadith ba da hadith sai dai idan alheri ne. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. In wannan ne to amma in kullakulla ne dan ai jamhuru ko ayi menene kalmar da suke fada? Ba murdiya ba ga wata kalma da suke fada su dai suka sani. Na'am. Na'am Abu al-Yaman Abu al-Yaman Muhammad ibn al-Hakam. Abu Shu'aib ibn Abi Hamza. Daga Az-Zuhri. Yace Salim ibn Abdullah ibn Umar ya zanta min hadisi. Daga Abu Bakr ibn Sulaiman ibn Abi Hatma an nasabta shi zuwa ga kakansa. Makuruni kaga ya hada su biyu wajen riwaya. Shi wannan Abu Bakr ibn Sulaiman ibn Abi Hatma an ce daga cikin Zuhri yana cewa kana min ulama'i Quraysh. Yana daga cikin malaman Qurayshawa. Na'am. Cewa Abdullah ibn Umar yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar isha a ƙarshen rayuwarsa. Yayin da yayi sallama sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe yace kuna ba ku labarin wannan dare naku. To haƙiƙa ƙarshen wato kan ƙarshen shekara 100 to babu ɗaya da zai saura daga wanda a wannan rana yake a bayan ƙasa. Fawahilan nasu sai mutane suka razana. A wata riwayar fawahalan nasu sai mutane wato suka yi kuskure a cikin wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Suka yi wato kuskure ya zuwa ga abin da suke yin zance da shi daga waɗannan hadisai a kan shekara 100. Wato shekara 100 ɗin nan wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin duniya za ta ƙare ne ko kuma yake ne? Waɗansu abin da suka fahimta kenan daga wannan hadisi. Har aka rawaito sayyidina Ali ya ne musu inkari yana cewa ba haka bane. Abinda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai yace babu wanda yake a yau yana bayan ƙasa da zai yi saura. Ba wai cewa rayuwa ta kare ba, wato karnin nasa shi ne zai kare duk wanda yake da rai a bayan ƙasa. To ba a lokacin nan wato ba zai rayu ya ketare wannan shekara 100 bayansa ba, saboda haka shekara ta 120 ba wanda zai ketare. Ɗaya daga cikin dalilai da ake nuna cewar duk wani daga wanda ya yi da'awar cewa shi sahabi ne kuma mutuwarsa ta wuce wannan, to ba za a yarda da shi ba. Shi yasa na ƙarshe yasa malaman hadisi suka yi ijma'i akan cewa ƙarshen sahabbai wanda ya rayu shine Abu Tufail Amir ibn Wasila Al-Hijazi. Shine ƙarshen sahabbai waɗanda ya rasu a shekara 110 bayan hijira. Shekara 110 bayan hijira. Allah ya bashi tsawon rai. Ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yayi shekara 100 har da 'yan kai kenan. Na'am. Duk da shekarun da Anas yayi. Anas ai bai kai a shekara 120 bayan 110 bayan hijira ba. Ya rasu shekara shi gabaki daya shekara a 90 da 'yan kai ya rasu. Na'am. Yana nufi da wannan cewa wato wannan tsara zai kare, zai zo ƙarshe, duk za su kare. Bukhari ya kafa hujja da wannan akan cewa Al-Khadir Annabi Khadir baya bayan ƙasa, ya mutu tunda inda yana bayan ƙasa. Gashi wannan hadisin ya nuna kan cewa ba zai rayu ba bayan wannan. A wani aya na maganar mutane ne ba aljanu ba. Mutane ake magana ba aljanu ba. Kuma mutanen ma wanda suke bayan ƙasa banda wanda suke sama kamar Annabi Isa. Annabi Isa yana da rai amma yana sama ba a ƙasa yake ba. Haka zalika waɗanda kuma suka ce Al-Khadir ba annabi ba mutum ba ne, mala'ika ne nan akwai wanda suke fadan wannan to haka shi ma bai hada da shi ba bai hada da mala'iku ba amma az-zahir daga hadisin ibnu abbas da inda suka hadu da al-khadir mutum ne shine zahiri saboda haka wannan shine hujjar bukhari wajen cewa al-khadir ba shi da rai na'am babun yin hira tare da bako da kuma iyali to kun ga wani shi wancan kun ga shi mustahabbi ne wannan shi ma kuma ko dai mustahabbi ko halal na'am yin hira tare da bako ko kuma abbaif zai iya daukan baki tunda baif kalma ce wadda take kamar adu kalma ce wadda take la wahida laha min lafdiha tana aita tana nuni akan al-wahid wal jami' na'am أبو النعمان محمد ابن الفضل السدوسي معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي يجي بابانا شيني سليمان ابن طرخان التيمي يا زنتامو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مول نعم الهجن مثال كي تمس الهجن مصير واي ya haji ba eh to ke zaka kike ce masa Alhaji Masiri waya Abdurrahman ibn Mul yana daga cikin muhadarami ne ya rutuki jahiliya ya rutuki musulunci na'am daga Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq cewa ashabu suffa ma'abuta suffa wato shi take rumfa da take a bayan masallaci a karshen masallaci wanda akai Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa akai ga duk wanda yake ba su da iyali ba su da gida daga waɗanda suka yi hijira sai su zo su zauna a nan wani lokaci adadin nasu yayi yawa wani lokaci kaɗan gwargwadon yadda kowa daga ya samu wadata ya yi gida nasu ya yi mata sai ya tafi sai ya kyale shi kenan in ko babu in kuma bai samu ba sai ya zauna a nan wajen na'am sun kasance mutane ne fakirai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce wanda ya kasance yana da abincin mutum biyu to ya tafi da na uku in yana da na in yana da in yana in hudu ne to da to da na biyar to a na biyar ya zamanto tare da shi ausa disun ko na shida kuma ce wa inna ababakri koko anan annan yace maka wa inna ababakri ko zai iya zamantowa wa anna ababakar sai ya ce anna ashabu suffa kenan kuma cewa abubakar ko kuma wa inna ababakar inda wa inna ne sai ya ce sai kuma ya zamanto kanta kuma abubakar ja'a bi thalathatin ya zo da baki da mutum uku kaga ne duk da yake dai yan gari ne anan suffa din suke amma duk da haka baki ne an ba su hukuncin baki na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da mutum goma kun ga wannan a taimakekeniya da juna na'am dan wanda yake ba su da shi a tafi da su su je su ci abinci na'am ya ce shi abu abdurrahman kenan yake cewa fa huwa ana sai ya zamanto wato adadin ni ne da mahaifina da mahaifiyata ban sani ba shi Abdurrahman ibn Mul ne yake cewa ban sani ba ya ce da matata da kuma akwai hadimi wato shine a baran gida tsakanin mu da kuma gidan Abubakar wato bara ne wanda yake mai ma gidan Abubakar hidima ya mai gidan dan hidima na'am kuma lalle kuma Abubakar ya ci abincin dare wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zauna a inda akai sallar isha sannan ya dawo sai ya zauna har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin dare sai ya zo gida bayan abinda Allah ya so na daga dare ya riga ya wuce sai matarsa ita ce Ummu Ruman sai ta ce masa me ya tsare ka daga bakinka ko kuma ta ce daifik daga bakonka shine dai baki din sai ya ce ashaitihim awa ma a shaitihim, dole wannan yaɗin sai ta zo saboda mace yake mai ɗabi da ita, ya'ul muqataba, au baki ba su abincin dare ba, sai ta ce abau sun ki hatta ta ji har sai ka zo, ba za su sun ce ba za su ci ba sai ka zo. An bujiran musu, an miƙa musu abincin suka ƙi. Sai Abdurrahman ya ce fa dhahabtu, sai na tafi ni, fahtaba'tu, na ɓoye kaina, ya san abin za a huce a kansa. Sai ya ce ya gunfar, ya kai jahili, wato ya same shi. Fajadda'a, ya wato zage shi da yakin da zagin da zai sa wato ya ce Allah ya yaga fuska, wato fuskarka ta ko hancinka ya tsage, lebanka ya tsage, yana daga cikin zagin Larabawa. Wasabba ya yi zagi, sai ya ce ku ci abincin, lahani'an, ba ku ji daɗin cin abinci ba, domin abincin ya yi jinkiri lokacin da yunwa ta ci gu sosai, aka ce ku ci kun ƙici, yanzu ba ku ji daɗin cin abinci ba. Sai ya ce la af'amuhu abada, na rantse da Allah ba zan ci wannan abincin ba har abada. Wai mulla, rantsuwa ta da Allah take, ba ma ɗaukan wata loma face abincin, wannan lomar ta ƙaru daga ƙarƙashin abincin, aksaru minha, wanda ya fi ta yawa ya ƙaru. Ya ce yana nufin har sai da suka ƙoshi, abincin ya zamanto ya ma fi yawan abin da ya kasance kafin nan. Sai Abubakar ya duba wato abin da ke cikin akushin abincin, sai ga abincin yana nan yanda yake, koma sama da koma ya fi haka yawa. Sai ya ce ma matarsa, ya ukhta bani firasin, ya ke yar uwar kabilar mutanen firas, menene wannan? Sai ta ce ba wallahi, na rantse da abin da zai sanyaya min idanuwata shine ubangijina, ko kuma da'ar ubangijina. Wannan ba yana nufin halaccin rantsuwa da ba da Allah ba, tunda yana koma zuwa ga rantsuwa da Allah ko abin da yake sifar Allah. Na'am, wallahi yanzu ma ta mafi yawa da abin da ta kasance da ta mafi haka kafin nan, da wato ninki uku. Sai Abubakar ya ci. To bayan kuma ya rantsuwa a riwayar Abu Dawud sai aka ce yayi kafara, wa ziyada ta zo a cikin Abu Dawud, wanda yake shine wabihi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya rantsuwa sai ya ga wani abu wanda ya fi shi alheri, to ya je ga alherin sa ne ya kafara. Na'am, sai fa akala minha Abubakar, sai Abubakar ya ci daga abinci daga akushin, ya ce wannan ya kasance daga shaidan ne, yana nufin rantsuwar da ya yi. Sannan ya ci loma guda, sannan ya ɗauki abincin ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, abincin ya wayi gari a wajensa. Tsakaninmu da waɗansu mutane akwai alƙawarin zaman lafiya, sai wato al'ajal, wato wato muddar har ta wuce. Sai muka rarrabu wato mutane 15-12 tare da kowane mutum ɗaya daga cikinsu akwai mutane. Allah ne ya san nawa ne tare da kowane mutum. Fa akalu minha, suka ci daga wannan abincin, ajma'una gabaki ɗayansu. Auka ma kala, ko abin da ma ya fi haka. To kun ga ash-shahid, menene shahid a nan? Da suka yi magana da matarsa da ɗansa, shine as-samar ma al-ahal kenan. Da kuma suka yi magana da baƙin, saboda haka idan mutum zai je hira da baƙin, mutum ya yi baƙo, abin da zai sa ka ɗebe masa kewa, sai ka hira da shi, kar ka kyale shi haka. To wannan ya halatta. Haka kuma hira da iyali. Hira da iyali ma Aisha radiyallahu anha takan ce ma sahabbai, ta kora su, ta ce musu bayan sallar isha, kowa ya tafi gida domin yace takance in sarifu ila ahlikum fa inna lahum fikum nasiba, kowa ya tafi zuwa ga iyalansa domin suna da rabo a gare ku, a wajen ku kowa yana da rabo, wato iyalan mutum suna da rabo. Na'am, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikrarin sa, shine shahidin, ko shine shahidin. To kuma wanci Imam al-Bukhari yakan yi ishara da waɗansu abubuwa da suka zo na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake basu cika sharadin sa ba, amma sai ishara sai ishara ya zuwa gare shi. Akwai sauran abubuwa na fawaid, amma hadisin zai ƙara zuwa ai insha Allah a cikin alamatun nubuwa, a cikin mu'jizozi, daga cikin abinda hadisin yake tabbatawa karamatul awliya, karamar waliyan bawariyan Allah, tunda wannan karama ce ga sayyidina Abubakar wanda yake far'i ce ta mu'jizar annabawa, wanda hatta waɗanda suka ta mu'tazila da suke inkarinta suna tabbatar da wannan cewa idan dai karamar a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce sun yadda da ita, in ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce sun yadda, ba su yadda ba, domin a zamanin Annabi ce sun yadda sallallahu alaihi wasallam sai su ce mu'jiza ce ta daga cikin mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma in ba a zamanin sa ba su yadda ba. Na'am, to sai wannan tambayoyin, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yace malam mun yi karo da wani akan babur sai shi ya kare a kafarsa, bayan wasu kwanaki da faruwar hakan sai shi wanda ya kare din dai ya kamu da ciwon amai da gudawa sai ya mutu. To shin malam menene matsayina? Ya sai abinda sai idan dole sai an likitoci sun tabbatar idan wannan ciwon da ya kamu da shi sanadiyar wannan karan da aka yi ne, to zai zama tokan cewar zai yi kafara, kuma diya zai biya diya, sai dai idan an yi sun yi sulhu sun haƙura. In kuma ya biya diya ta rai din, abinda ya biya ta diyar karaya din sai ya zamanto an dawo masa da ita, tunda a diyar rai ta haɗiye diyar kafa da karaya. Idan kuma likitoci suka tabbatar kan cewa wannan wani ciwo ne daban da ya zo, to babu kafara a kansa, kuma abinda ya biya shi na diyar karaya da ya yi ko kuma sulhun da aka yi a kan abinda ya yi ya same shi na karaya, to wannan ya shi ne kadai abin da yake kansa. Shi ma yaro ai yana daukan diya daga cikin dukiyarsa da yake, kuma duya ai kuskure, dama ba mutum ne yake biya shi kadai ba, iyalansa ne, asibai ne suke biya. Wajen azumin in ya balaga yana kansa. Na'am. Na'am.
Kamar da san diya.
Na'am.
Idan kuma mutum ya kai mutum asibiti ne, a diya za a sa kudin asibiti ko kaman ka biya kudin treatment din shi daban sannan kuma ka biya
diya. Kudin in dai za a karbi diya, treatment din sa daga diyan ne. Ba za a dora mutum kuma ya biya diya kuma ya biya kudin asibiti ba. Sai dai in sulhu akai. Akai sulhu kan cewa to sai ka dauki nauyin asibitin sa, sannan kuma ka dan bashi wani abu wanda zai rike iyalansa. To in aka inda bisa kaga wannan musalaha ce ai. To sannan wannan wata mata ce ba ta da lafiya, take roƙon a yi mata addu'a Allah ya bata lafiya, Allah madaukakin sarki ya bata lafiya, ya gaggauta mata waraka, kuma Allah ya ba mu lafiya. Allah ya dawo mata da yarta, wai yarta ta bar gida ba ta same ta ba, yarinya ai shekara 18, Allah ya dawo da ita, Allah ya tsare ta a duk inda take, Allah ya kare ta min bayni yadayha wa min khalfiha wa an ayminiha wa an shimaliha wa min fawqiha wa min tahtiha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka